Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sallade da cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, mun tattauna da wani masanin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa kuma mai haƙa rijiyoyin burtsatsai kan wani taro da ya halarta a birnin New York na nan ƙasa Amurka kan yadda za a kare ruwan ƙarƙashin ƙasa daga gurɓata wanda yake janyo cututtuka da dama. Kada yana ja ku da nisa ga da yadda hirar tamu ta kasance wanda ya fara gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Abubakar Musa Macika.
To, Alhaji Abubakar Musa Macika, ko me ya kawo ka Amurka?
Abin da ya kawo ni Amurka shine akwai taro da aka yi a New York akan underground water, wato ruwa wanda ke karkashin ƙasa. So masana sun taru daga ƙasashe na duniya, an yi bayanai, an yi kasidu da sauransu. To wannan shine dalilin zuwa na yin halarci wannan taron wanda mun riga mun gama, shi yasa na kawo muku ziyara a nan BOA Hausa.
To muna godiya da wannan ziyara da ka kawo mana birnin Washington DC. To da farko, shirin noma tushen arziki zai so ya san ko me kuka tattauna a wajen taron, tunda kai batun ruwa, ruwa kuma an akai batun ruwa ana maganar abin da ya shafi kusan komai sai da shi za a yi, musamman a ƙasashenmu wanda ana ƙarancin ruwa na sha da wanda kuma ake amfani da shi musamman wajen noman rani. To amma dai za mu so kai mana bayani akan ainihin shi makasudin taron, abin da aka tattauna.
Na'am, wato ƙashin bayan taron shi ne mu masu haƙo ruwa ne, wato ruwan karkashin ƙasa, underground water. To tunda muke haƙo shi, to ya zame mu kare shi daga gurɓata, shi ne ƙashin bayar maganar da ta tattara mu. Domin ruwan kala biyu ne, akwai contaminated water, akwai
wato akwai gurɓatacce kenan.
Akwai gurɓatacce daga farkon ginin rijiya. Wannan dalilin ma ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ne ta maganar lafiya, WHO, ko
shine hukumar lafiya ta duniya ba,
Ɗinkin Duniya, na gode. Dalilin da ya sa ta ce a bar amfani da rijiyar gargajiya, open wells, dalilin shine babu yadda za ka yi karaba wannan gurɓataccen ruwan da ke sama kada ya hadu da na karkashin ƙasa, wato contaminated water kada ya hadu da underground water. To wannan shine makasudi, a zo a tattauna ya za a yi a raba su, don kada ka zo an maka borehole domin an yadda da a yi borehole a sha ruwanta. To kar ya zama an yi borehole din kuma tana haduwa tsakanin gurɓataccen ruwa da ke sama da kuma underground water wanda ka samu. To idan ba a raba su ba, to an yi ba a yi ba kenan, ba bambanci tsakanin borehole da open wells.
To da kai maganar ruwa na ƙarƙashin ƙasa, wanda a matsayinka wanda ka jima kana harkar haƙa borehole, ban sani ba, ko shekaru nawa kenan ya ɗauke ka kana wannan sana'a?
Ina kai shekara 30 ina harkar gina rijiyoyin burtsatse.
Shekaru 30, kwarai kwalalle, an sha miya a harkar. To za mu so mu ji ƙarin bayani dai akan taron.
To ƙarin bayanin shi ne, kaga idan ruwa ya zamana yana haɗuwa da surface water da underground water, to zai cutar. Cutar wannan za ta shafi mutane, za ta shafi dabbobi. To wannan shi ne, mu masu gina rijiyoyin burtsatse a duniya an yadda mu gina a sha. To kuma abin rashin jin daɗi sai ka tarar da kuma an gina, kuma tana haɗuwa da ruwan da ke da gurɓatacce da kuma tsaftataccen ruwa na ƙasa. To kaga an yi ba a yi ba. Shi yasa wani lokaci kaga ana ta treating malaria da typhoid. To amma ko ka sha maganin da dan lokaci ne domin daga ruwan da kake sha ba ruwa bane tsaftatacce yana haduwa da gurbataccen ruwa to wannan shine kashin bayan wannan taro kada ya zamana ga ana tunanin mun yi bangare wanda akwai yarda da natsuwa da ruwan da muka bayar amma kuma zahiri ba haka bane
to kamar kasashe ne wajen suka halarci wannan taron tunda ka ce taro ne na duniya wanda ya hado da kasashen Afirka da kuma sauran yankuna na duniya
haka wato ka san maganan corona din nan ta sa abubuwa sun yi sauri kwarai a duniya a register da na gani kasashe 25 ne kuma mu 25 din nan da muka zo da yan gari da muka hadu ba mu wuce mu 50 ba amma yadda muka zauna hall din nan zai iya daukan mutum 500 ko sama da haka amma mu 50 da wani abun nan haka aka rarraba mu saboda maganan social distance ba daga wurin zaka iya tambaya za a iya baka amsa ba sai mun muci junan mu ba to haka akai aka tashi lafiya
masu sauraro anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da cigaban hirar yanzu a madadin Abubakar Musa Macika da nayi hirar da shi sai June Leathers Gresham da ta taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu